Sunana Diesel. DJ Ebine. It's about that time y'all motherfuckers know about this jam, Flex Man. Roll it one more time.
Bad boy,
Banaji. Then they talk, I'm a Banaji.
Diba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abuncham babu nama,
Banaji. Banaji,
bad boy,
Banaji. Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
To gashi na zo suna kasa muna hazo. Dole in bala'i because lokaci na yazo. In time, balati, fresh boy bandati. Mess with the boy, to zaka ga mutakati. A Nigeria, an sani a kowane barayi. Copy, copy, most of these rappers are barayi. Muka farayi, kafin suka farayi. Eh, yanzu gashi na ma'ai za mu karayi. To, na yi zafi kamar ruwan da aka dafa. Da kai, nema rappers da yawa kafa. Yo, how far, na mi de run the town fa. Sarki in na shigo, you must bow down fa. On, kamar socket, ga kuɗi cike da pocket. Ina ta zuwa can sama, kamar rocket. Ra, fuck it, close, lock it. Zuba na ke ta yi kamar ruwan famfo a bucket.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abuncham babu nama,
Banaji.
Banaji, bad boy,
Banaji. Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Better come boy and see my convoy. Mommy knew I'm gonna make it since I was a bum boy. By it and she, yes, I'm killing shit. Babes in a marmarina, come on killing shit. A song without me, Indomie without the seasoning. When a shine verbal have the quantitative reasoning. I'm pistoling any rapper that's not listening. Got too many bars, I think I should be imprisoning. Yeah. Why ya chema wasaneke? Chinya rappers naked steady ke kache gasa ake. Baba kaga se gatanake. Yanzu ma kaga gatanake. I don't give a fuck, I can only give a ludayi. Cause naga suna shasu kadai nake da kwadayi. Nifa ina hannun yan mata ne kamar lalle. Yanda suke karban shot da yana sai ka ce ba malle.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abuncham babu nama,
Banaji.
Banaji, bad boy,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.